أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة شهر تقص دوات الربيع الأول شكرا تدبور دلي هدو دا أربعين دا هدو وان دي دا چه دا sha hudu da watan goma shekara ta 2022 miladiya zan mu shiga cikin karatun wani littafi mai albarka wanda mun yi sanarwa shine al-muqiza na al-imamu az-zahabi al-imamu az-zahabi wannan littafi na shiga shi nan gurin shine wanda zan mu sa kuma shine lokacin shi ne ma muka ba sauran littattafan babbar hikimar da ta sa muke daukan mada bi a wajen kuren saboda anhwanuwa da wannan karatuttuka wannan lokutan duka da zan mu karanta wannan littattafai masu albarka lokacin wannan littafi ne al-muqiza shine kuma sai naga wannan yanayin shi ma zai shiga cikin tsarin su dan saboda fa'idar ta zama ta al'umma gaba daya littafi ne mai albarka littafi ne mai kima a cikin mustalawul hadis sanin ku ne mun karanta littafin at-taysir na al-imam wannan na al-imam an-nawawi a cikin wannan a cikin ilmin mustalawul hadis to shi ma wannan yana daga cikin littattafan ilimin mustalawul hadis wanda sun dan daga suna tanawulin bayanai kuma sosai littafi ne mai kima a cikin kamar yadda zan mu gani dai kahin muhara abinda zan muhara shine al'ada ta gudana ta malamai kahin asa littafi ana tarihin shi wanda yayi littafin al-imamu az-zahabi kenan zan mi tarjuma shi idan an ce al-imamu az-zahabi shine muhammad ibn ahmad ibn usman ibn qaimaz yace babban malami al-imam Shamsuddin Abu kamar da Abu Abdullah Turkumani ya fada shekarun aihuwar shi an aihi al-imam az-zahabi a cikin shekara ta 673 hijriya bayan hijira 673 kusa rasuwarsa al-imam Nawawi ya rasu ba juma'a aka aihi az-zahabi sauraron shi ya rawaito hadisai daga dama kuma yana da malamai babban malami ne shakundum ne a ilimin hadisi duk wanda ke karanta ilimin hadisi bai yi wa ya kasance bai fa'idanta ba bai yi amfani ba da littattafan al-imam az-zahabi shine mai sirri alamun nubala ta kowane bangare kowane ilimin hadisi da kowane ilimin hadisi ilimi ne mai far'uka masu yawa to dukkan nau'in da zaka shiga haikatar da az-zahabi a ciki kuma sai ka amfana da littattafan shi yana da malamai da dama wanda yayi karatu a wajen su ya ji wajen su kuma sun ya sami ijaza a wajen su daga ciki akwai al-hafiz abubakar sayrafi da ibnu abil khair da qutb ibnu asrun da al-qasim al-irbili kuma ya nemi ilimin hadisi tun yana dan shekara 18 ya jiyo hadisi a garin damaska da ba'ala bakku da misr da iskandariya da makka da halb da nablus da sauran garuruwa da dama a cikin malaman shi suna da yawa ba iya zano su kuma jama'a da dama sun ji karatu a cikin shi az-zahabi bai gushe ba yana tama wannan ilimi hidima da wannan fanni hidima sai da diga digin shi suka tabbata a cikin ilimi cikin dare da rana ya wahala kuma harshen shi ya wahala alƙalamin shi ya wahala kuma babu bayyana kwatankwaci a zamanin shi shi yasa ma ake kiran shi da Shamsuddin yace babban malami ne wanda sosai al'umma sun amfana da shi yana da littattafai da dama yana daga cikin masu yawaita littattafai kuma dukkan su cikin ilimin hadisi da sauransu Allah mushi rahama daga cikin musannafat din shi akwai at-tarikh al-kabir akwai at-tarikh al-awsat wanda ake cima al-ibar kakkawan littafi ne mai albarka al-ibar fi akhbari man gabar da as-sagir shine wanda bai kai shi wanda aka abun nan ya tattara dauloli na musulunci wanda ake kiran shi da ad-duwalul islam yana da littafin an-nubala ma'ana sirri alamin nubala yana da mukhtasar tahzibul kamal na al-imam al-mizzi shi kuma sai ya takaice shi yana da al-kashif shi ma takaitacce ne yana da al-mizan fi du'afa yana daga cikin mafi anhwanin littattafan shi yana da al-mughni fi du'afa shi ma manyan littattafan shi ne marawaita masu rauni yana da littafi na uku wanda ake ce mishi diwanud du'afa yana da mukhtasar sunan al-bayhaqi shi ma kyakkyawa ne yana da mukhtasarul adraf na al-imam al-mizzi yana da tabaqatul huffaz yana da tabaqatul qurra kaga an koma qira'at kuma can ma ba a baro shi ba yana da littafi cikin al-wafayat yana da mukhtasar wanda ake kira shi da al-ilam yana da at-tajrid fi asma'is sahaba yana da al-mujarrad fi asma'ir rijal al-kutubus sitta dukkan rijal na kutubus sitta ya tattara su tarihin su yana da mukhtasar al-mustadrik na al-imam al-hakim muna ji yawaici ana cewa sahaha al-hakim wafaqa az-zahabi to wannan zahabi dan ya ma littafin hakim ikhtisari ne mukhtasar ne shi yasa ake yin haka ake samun haka nan yana da mukhtasar tarihi ne sabur na hakim yana da mukhtasar zaid ibn dabithi yana da al-mu'jamul kabir, yana da al-mu'jamul sagir, yana da al-mukhtasil muhaddisi al-asr, yana da mukhtasar al-muhalla, al-muhalla na Ibn Hazm, al-muhalla bil asar, yayi taqiyayi talkhisin shi. Yana da kitabun naba'ud dajjal da mukhtasarat da dama, wanda al-Imam az-Zahabi shine shugaban ikhtisari. Duk wasu littattafai masu wahala sai ya kama yi ikhtisarin. Ikhtisari ko sai mai kwakwalwa, sai mai hankali, ba kowane dole yake ikhtisarin littattafai ba. Dan sai kai ikhtisarin ka bar wani abun da ya kamata a kawo ka sai kwararre dai cikin ilimi wanda ya shanye abun yake iya ikhtisarin shi. Kuma ya karanta Qur'ani da ruwayoyi da dama, wanda yana da ijaza cikin qira'at ga baki ɗayan su. Sai rasu washi al-Imam az-Zahabi Allah mashi rahama ya rasu a daren Litinin. Zulqa'ida yana da kwana uku a shekara ta 748 a cikin madrasa wadda ake kiranta madrasa ta Ummu Salih, a cikin ta ya rasu a cikin masaukin shi. A ya rasu yana dan shekara 75, an binne shi a babu sagir. Ya kasance yayi rishin lahiya yar mudda karama kafin lokacin rasuwar shi. Daga ciki akwai wanda da dama suka mishi rasa bayan ya rasu, akwai wanda suka mishi waƙe na takeicin rasuwar shi da barin shi duniya. Wani daga cikin malamai yake cewa mallil hadisi wal istarina fi talabi min ba'd mautil imam al hafiz az-zahabi mallil riwayati lil akhbari yanshuruha bainal bariyati min ajamin wa min arabi mallil dirayati wal asari yahfazuha bin naqd min wadi ahli al gayy wal kadibi mallis sana'atin yadri hal mu'dilaha man yurika jala'a shakki war riyabi har zuwa karshe waka tana da tsawo. Yake cewa ina wani wanda ya isa gami da malaman hadisi ya mai nema kamar al-Imam az-Zahabi, wanda zasu zo su je wajen shi kamar al-Imam az-Zahabi bayan ya bar duniya, wake da ruwaya wanda ke watsa ta kama al-Imam az-Zahabi tsakanin halittu gwarawansa da larabawa, wake da ilimin hadisi da asar na magabata wanda ya hardace su da kuma naqadi da bincike akan su akan da bincike akan azzalimai da makaryata cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, waye isa cikin wannan sana'a ya warware mai wahalarta har ya hudda mana ya yi mana shakku da kuma kokwanto a cikin ilimin hadisi, ma'ana babu kamashi da ya rasu bai bar kamashi ba. Malamai da dama magabata sun kawo tarihin shi, wanda suka kawo tarihin nan nashi a ciki akwai mu'jamul muhaddisin da al-bidaya wan nihaya, ba wancan na fiqhu ba, da al-wafi bil wafayat da ad-durar al-kamina da baqatul huffaz da al-badr al-tali da tarikh ibn al-wardi da ad-daris fi akhbar al-madaris da shazarat az-zahab da tabaqat al-isnawi da mir'at al-jinan da tabaqat ibn hadiyatullah da faharis al-faharis da fawat al-wafayat da miftah as-sa'ada da an-nujum az-zahira da nukat al-himyan da az-zahabi wa manhajuhu fi tarikh al-islam, wani malami Dr. Bashar Awad akan shi ya yi rubutu. Wannan shi ne abin da ya danganci al-Imam az-Zahabi. In za a yi bayanin abin da ya dace a kan shi, dogon bayani ne, amma a wannan zan mu takaita don saboda lokacin ba yawa gare shi ba. Wannan littafi na al-Imam az-Zahabi al-Muqiza, me ake wa zai fassara na mani, me ake ne da Muqiza? Ba al-Munqiza ba, inda mai tsamarwa ne al-Munqiza za a sa kuma da zal. Shi ko wannan ka ga yadda yake, mai halkaswa, halkarwa daga barci, farkar da malamin hadisi daga barci akan wasu abubuwa da ya mance su. Al-Imam az-Zahabi, akwai Ibn Daqiq al-Id yana da littafin Mustalah al-Hadis, babban littafi mujallad biyu da ake ce mishi al-Iktirah. Wannan littafin al-Iktirah shine al-Imam az-Zahabi yayi talkhisi ya samu shi suna al-Muqiza, shine wannan littafi. Shi yasa ya kasance karamin littafi ne, amma kuma yana cike da fa'idodi, yana cike da albarka, malamai sun dukufa akan shi. Zan muhara kai tsaye cikin littafin. Yake cewa bismillahir rahmanir rahim rabbi zidni ilman wa wafiq ya karim amma ba'd fa qala shaykhul imam al-alim al-allama ar-ruhulatul mutahaqqiq baharul fawaid wa ma'adinul fara'id umdatul huffaz wal muhaddisin wa uddatul a'immatul muhaqqiqin wa akhirul mujtahidin shamsuddin muhammad ibn usman az-zahabi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa jami'il muslimin. Wannan wani ne daga cikin marubuta littafin ya fada, ma'ana ba shi Zahabi ba. Al-hadis as-sahih, ya fara da al-hadisu sahih. In mun gama zan ba malam Murtala, mun yo ya kai wata biyu ina ta bada sabtin ta a Nigeria, dan littafin da ake samuwa a matsayin littafi banna buƙatar a bada damar huddo shi a photocopy, zai rage mishi kima, rage mishi daraja. To amma nayi ta neman shi, nayi ta neman shi da fara karatun da za a yana hannu za a fara mai bukata ya amsa. To sai Allah ya sa ba a same shi ba. Amma yanzu abinda aka yi na sa an yi photocopy shi mun tashi zan ba Malam Murtala mai bukata zai same shi a wajen Malam Murtala. Al-hadisu sahih yake cewa huwa madara ala adlin mutqin wa tasala sanaduhu. In an ce hadisi sahihi wannan ta'arifin shine zai shine hadisin da yake wayo akan adali kuma kwararre wata sala sanaduhu sanadin shi ya zamana mai ittisal ne bai yanke ba. Fa in kana mursalan idan ya kasance mursal ne yace fa fil ihtijaj bihi ikhtilaf a cikin hujja da shi akwai sabani malamai kamar yadda shi da kanshi zahabin a cikin mizanul i'tidal yana cewa mazhabin shafi'i cewa shine mursal ba hujja bane amma a wajen malikiya alhadisul mursal hujja ne kenan daga nan zan mu san sababi da dalilan da suke sa ana samun sabani a wajen malaman fiqh wancan hadisin kai ka ganshi hujja ne a wajen ka ni kuma ba hujja bane a gurina wannan kuma kowa da manhajin shi yace wa zada ahlul hadisi malaman hadisi sun kara cewa salamatuhu min ash-shuzuz wal illa hadisi sahihi ba makawa sai ya kubuta daga shuzuzi kuma ya kubuta daga illa duka wannan abun ban bukata tsayawa kansu dan mun karanta su a cikin at-taysir dama littafi na mutaqaddimin wanda dama ka karanta mustalahul hadis wasu istilahat da za a kawo ba a bukatar sai an tsaya an maka su kamar nan yace mursal wa mutsami bayanin mursal in an ce shuzuz shi yasa karatu dole yanda ba matakin shi yake gane shi in baka bi matakin shi ba dole kana bukatan miye mursal menene shuzuz in ko muka biya ka ko mun ma a gaba sai da muzan ayi tai yace wa fihi nazarun amma akwai nazari a cikin wannan magana cewa sai ya zama salimun min ash-shuzuz wal illa ala muqtada nazarul fuqaha akan daidai gurgurdan mahanga ta malaman fiqh fa inna kaseeran min al-ilal dan diyawa daga cikin ilal ya abuna hasana kinta wasu illoli da dama a cikin ilmin hadisi ana samu hadisi ne yana da illa amma bata hanawa ayi aiki da shi bata hana a kira shi da sahihi wanda kuma duk wanda ke karatun ilalul hadisi ya san da wannan wata illar gairu kadi hace batta suka a ciki kenan sai ta hana mu kira shi da sahihi shi yasa ce wannan magana akwai duba cikin ta kenan yanzu abinda mutun zai gani can da ka sani cewa sharadin sahihi sune guda biyar ittisalu sanad adamu shuzuzu adamul illa to adamu shuzuzu adamul illa kin nan ba a sallama ba akan adamul illa hadisi da dama suna da illa kuma bai hana a kira shi sahihi wannan ba sahihi ba shine yake ni yace fal mujma'u ala sihhatihi wanda akai ijma'i akan siha shi dai shine al muttasil wanda yake sadadde asalim kubutacce mina shuzuzi daga shuzuzi wal illa da illa shine wanda in ya hada wannan abu guda biyar an yi ittifaki an yi ijma'i akan cewa sahihi ne wa an yakunu rawatuhu marwaitan shi sakasance zawi dabdin ma'abuta har da ne wa adalatin da adalci wa adamu tadlisin kuma ba su da tadlisi wannan shine zai hada wanda ya zamana sahihin da aka yi ijma'i akan cewa sahihi ne amma wancan wanda babu illa babu shuzuzi wasu sun tahi akan cewa kawo sharuddan nan uku sune hadisi yake bukata ya gama adamu shuzuzu adamul illa bai shiga kuma suna da hujja da dalilai wanda an aka shinhuda bayani zaka fahimta yace fa ala maratibul mujma' alaihi mafi daukakar martaba ta sahihin da aka yi ijma'i akan shi malik an-nafi ibn umar kenan a ara maratibus siha hadisin da in aka biyo sanadin da idlaqan shine mafi girman duk da akwai sabani mafi girman sanadi babu kamar shi shine malik daga nafi daga ibnu umar ko kuma a ƙara a ce shafi'i an malik an ibnu umar dan yana da riwaya daga malik shi al-imamu shafi'i kenan wannan sai yake nuna mana cewa wannan shine yana daga cikin asahul asanid kuma shine gaba au ko kuma ka ce wannan auqil litanwi ce ko kuma sabani akan wasu wancan cewa malik an nafi an ibnu umar wajen wasu ne suka tafi cikin muhaddisun kan cewa wannan shine a ala maratibus a sanadi kaf na duniya ba kamar shi daga ciki akwai al-imam al-bukhari wanda suka tafi akan cewa malik an nafi an ibnu umar shine a ala maratibus ya au ko kuma wannan kuma auqil litanwi liftilaf ce wasu kuma sun tafi akan cewa Mansur an Ibrahim an Alqama an Abdullah Mansur daga Ibrahim daga Alqama daga Abdullah dukkan su ga da su da ta'arifin sanan dai ba mu da tsayawar da zamu binciken su daga jin sunan su malaman hadisi sun san su au ko kuma a wajen wasu malaman a ce az-Zuhri an Salim an Abihi daga Zuhri daga Salim daga baban shi dukkan su jigajigai ne wajen harda أو كوكما أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كوكما أرويتو دقى أبي الزناد دقى الأعرج دقى أبي هريرة أمو لا أكون نسانا ديمي يوا أو كوكما إيش سمى بعده كينا وانا سوني واندا أكا حدا أعلى مراتب السيحة wanda a wajen wasu Malik an-Nafi an-Ibn Umar daga wajen wasu kuma Mansur an-Alqama an-Kaza zuwa Ibn Mas'ud daga wajen wasu kuma Abu Zinad an-Al-A'raj an-Abi Hurairah wannan kenan summa ba'da hu sannan wanda ke biyo mushi bayan wajen martaba wajen a'ala maratibus siha shine Ma'amar an-Hammam an-Abi Hurairah daga Ma'amar daga Hammam daga Abi dukkan wai sahiha ne ingantattu ne babu zancen rauni amma wane yahi wani har da kowace aka ce wani yana da har da wani yana da har da amma ta wani tahi wani kwari أو كوكما ابن أبي أروبا أن قتادة أن أنس كوكما أتي مرتبة تبيتنا إتما أني سأباني كنتا ابن أبي أروبا دقى قتادة دقى أنس أو كوكما أتي ابن جريج أن أطاء أن جابر وأمثاله دمك من تنس ثم بعده في المرتبة سنن دقى باينش باينش كمان دكي بيومس مرتبة كينن تنوى مرتبة تأوكو أسكين أسهل أسانيد الليس وزهير أن أبي زبير أن جابر da Lais da Zuhair kaman matsayin martaba abun ga mataki dabaka daya ce Lais yana da ruwaya daga Abi Zubair al-Makki shi ma Zuhair yana da ruwaya daga Abi Zubair al-Makki Abi Zubair al-Makki yana da ruwaya kuma daga Jabir wanda wasu suna shakku akan sama akin shi daga Jabir to a takaice dai wannan sune martaba wannan kaman martaba biyu ce tunda Lais daban Zuhair daban kuma dukkan su daga Abi Zubair al-Makki yace au ko kuma a ce Simak shine Simak bin Harb bin Aus bin Khalid an Ikrama shi kuma daga Ikrama Ikramata Abu Abdullah al-Qurashi maulahum an Ibn Abbas daga Ibn Abbas au ko kuma a wajen wasu martaba ta ukun kenan ita ma cikin sabanin ta ake Abu Bakar bin Ayyash an Abi Ishaq an al-Bara wannan martaba kenan au al-Ala ko kuma al-Ala bin Abdurrahman Ala ibn Abdurrahman daga baban shi shine al-Imam al-Madani al-Imam al-Muhaddith as-Saduq Abu Shibl al-Madani maula al-Hurafa daga Abdurrahman daga baban shi shi kuma daga Abi Hurairah wa nahawi zalika yace da makamancin wannan min afraz al-Bukhari aw Muslim wanda Bukhari kadai ya huddu ko kuma Muslim kadai ya huddu wannan dukkan su da ya kawo suna daga cikin afraz al-Bukhari ko kuma afraz Muslim ana wanda Bukhari kadai ya huddu Muslim bai huddu ba ko kuma wanda Muslim kadai ya huddu Bukhari bai Imam al-Bukhari bai huddu ba wannan abin da ya kawo kenan a takaice akan abin da ya shahi sha'anin hadisi sahihi sai kuma na biyu nau'i na biyu da ya kawo shine al-Hasan Al-Hasan yace wa fi ta'rir ma'nahu ad-dirab a cikin tantance ma'anar mi ake nihi da Hasan akwai kai kawo tsakanin malamai wannan yace kaza fa qala al-Khattabi al-Imam al-Hafiz al-Khattabi rahmatullahi alayhi yake cewa huwa ma urifa makhrajuhu shine wanda aka san mahutashi washtahara rijaluhu mazajin shi shahararru ne wa alayhi madaru aksar al-hadith mafi yawaitin hadisai akan shi suke kewayo yace wa huwa allazi yaqbaluhu aktsarul ulama kuma shine wanda mafi yawaitin malamai suna amsar shi wa yasta'miluhu amatul fuqaha mafi dukkan malaman fiqh suna amsar shi yace wa hadhihi al-ibara wannan ibara laysat ala sina'atil hudud wannan magana zahabi ce ya kare da magana khaddabi shine zai ta'aliki akan maganar al-imam al-khaddabi yace wannan ibara batta kan sana'a ta malaman ta'rifi al-hudud shine at-ta'rifat wa ta'rifat da ta'rifai yace haddu kaza shine ta'rifin shi yace iz sahih yace dan saboda has sahihi ma yan tabiqu zalika alaihi wannan abun da khaddabi fada yana hawa kan shi lakinna muraduhu min malami bulug darajatu sai abun da yake nihi wanda bai kai darajar sahihi ba ma'ana wannan ta'rifin na khaddabi has sahihi ana iya aza musu wannan ta'rifin sai dai mu dau magana shi mu ce abun da yake nihi wanda bai kai martaba sahihi ba fa aqulu sai in ce insha Allah Imam Zahabi Al-Hasan martaka wannan shine ake ce mata haƙiƙi yana daga cikin al-mutahaqqiqun ka dauko maganar magabata ba ka sallama ba inda gyara ka mata gyara kuma na adalci na ilimi ba na shirme ba kai gyaran da gwada ma ba kai ba kai gyaran kura wanda gwada ma da kari ne bakin ka ma yahi to shine wanda suke muhaqqiquna a ilimi yace Al-Hasan martaka an darajatu da'if in an ce Hasan shine wanda ya daukaka a matsayin da'ifi yahi da'ifi walam yablug darajatu siha amma bai kai daraja ta inganci ba wa in shi'ita in kaso ma kace wani ta'arifin daban kenan alhasan ma salim min da'afir ruwa hadisi hasan shine wanda ya kubuta daga raunin marawaita fa huwa hina izin dakhulun fi qisam sahih a haka sai zamana shi ma ya shiga cikin nau'i na sahihi fahina izin yakunu sahihu maratib a haka sai kasance hadisi sahihi martaba martaba ne kama kaddamna kamar yadda muka gabatar wal hasanu zaratubatin duna tilkal maratib shi kuma hasan ma abucin martaba martaba ne wanda bata kai waccan martaba ba mun ga ala maratibus siha zai kama na ala maratibul husn fajaa al hasan sai hadisi hasane so masalan misali ne fi akhir maratibus sahihi a cikin karshen martaba ta sahihi ga sahihi an hauda shi martaba 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 ne daga sama zuwa ƙasa bakin inda martaba sahihi ta tsaya na ganin kuma hasan ya doka ya ci gaba yayi ƙasa kuma shi ma martaba martaba ne mataki mataki ne kamar yadda zan mu ganshi yace wa amma tirmizi amma al-imamu tirmizi fa huwa awwal man khassa hadha an-naw' bismi al-hasan shine harkon wanda yake bantu wannan nau'i da cewa hasan wa zakara annahu yuridu bihi ya ambata cewa abin da yake nihi da shi an yaslama rawihi marawicin shi ya kubuta min an yakuna muttahaman ya kasance mai wanda ana tuhuma shi ne da ƙarya wa an yaslama min shuzuz kuma ya kubuta daga shuzuzi wa an yurwa na hahu min gairi wajihin a rawaito irin wannan hadisin ta wata huskar daban ba ta wannan huskar ba ta wani rawin daban ba ta wannan rawin ba wannan haka ke cikin sharhi ilal tirmizi Allah ji kan tirmizi da gafara sai zahabi yace wa haza mushkilun aidan wannan magana ta tirmizi akwai mushkila akan ta alama ya kulu fihi hasanun garib tunda yana cewa hasanun garib la na arifu illa min hazal wajh tirmizi shi da kanshi yace hasan ya kasance ya zo ta wata hanyoyi da dama banda wannan hanyar shi za a kira hasan yace to wannan tirmizi zai sa kanshi cikin mushkila me yasa shi da kanshi a cikin jami'in shi yana cewa hasanun garib la na arifu illa min hazal wajh ya siffanta shi da hasan kuma yace la na arifu illa min hazal wajh kenan akwai mushkila tunda wannan ta'arifin nashi in an gama da magana shi ta cikin al-jami'u tirmizi za a samu iskali shi yasa yace akwai iskali anan amma kokarin da malamai magabata suke in sun ga wani kuskure na manya ayi musu addu'a ta alkhairi ayi musu Allah ya musu gafara kuma a gyara magana ba a zazzage su ba a ce musu iya ba ko kaza shine matsayin muhaqqiqin masu tahqiqi ne kamar su kamar su Ibn al-Qayyim da makamantansu su doko maganganun magabatan musalafun salih rahimahumullahu ta'ala su auna su doko abinda za a tace a dauki abinda haqiqanin da ya kamata a tahi akai kenan yanzu in ka tsallake mu haqiqun din wannan ka zabura ka je can gaba ka doko maganganun magabatan sai ka doko wani abinda kai an murje shi an bar hirar shi dole sai ya kasance wannan mu haqiqun din ma kai iddilai akan maganganun su in ba nan ba ka je ka dauko wani abin da an yi ittifaki cewa an bar shi ka ai aiki da shi kuma kai kadan ka ganshi wajen wani imam ka dauko shi kai amfani da shi wannan ta'arifin na Tirmizi ba a aiki da shi dan saboda ya ci karo da ta'arifin malamai da ma shi kanshi ta'arifin da wannan ta'amulin da yayi da hadisi shi yasa wakila wasu suka ce alhasan ma da afu kenan ka ga nan gurin gyara na mutunci gyara na karrama na daukan malamai malamai ne bai ce maka ba Tirmizi yayi kuskure abin da yake daidai shine kaza kawai shi dai yace nan gurin akwai mushkila dan saboda yana cewa kaza yana cewa ka kai dai ya saka hanya akan gano hanya kuskuren yace wakila wasu suka ce alhasan ma da'afuhu mutamal in an ce hasan shine wanda raunin shi mutamal ne wai su gura amalu bihi kuma yana yiwa ayi aiki shi yana da dan rauni kadan amma raunin bai hana ayi aiki da shi wa hadha aidan laysa madbutan bi dabidin itamayyiz bihi da'ful mutamal shi ma wannan ta'arifin yace ta'arifat ne yake kana malami wannan ta'arifin ma yace ba kiyayayye bane an ba shi kofa bude ba a bambance ba wani irin raunin kenan ba za a yi ba a ce kawo ma da'afuhu da'afan muhtamil a ce an yi ta'arifin sa hasan al-imamu zahabi yace wannan ba za a dauki wannan ba qala ibn salah al-imamu ibn salah yake cewa innal hasana qismani mu sani cewa hasan kashi biyu ne ahaduhuma daya daga ciki ma la yakhlu sanaduhu min masturin wanda sanadin shi bai wuhinta ba bai kadaita ba daga masturul hal lam tatahaqqaq ahliyatuhu wanda ba a samu tabbacin cewa ahalin hadisi bane lakinnahu ghayru mukaffalin sai dai barab kananne bane wala khatta ba mai yawan kurakure bane wala muttaham ba mai tuhuma bane ba wanda ake tuhuma shi bane afwan wa yakunul matnu ma azalika kuma matanin hadisin yi kasance tare da wannan sharuddan urifa misluhu an san kwatankwacin shi hukuncin da hadisin ya dauko matanin hadisin ya zo kuma an san da shi a wasu hadisan daban ba ta gare shi shi kade ba shi kade yake ba au na hauhu ko kuma makamancin shi itadad bihi wanda ya karfafe shi wasanihi ma nabiyin su an yakuna rawihi marawicin shi kasance mashhuran bisirk ya shahara da gaskiya wal amana da amana lakinnahu lam yablugh darajat rijalus sahih sai dai bai kai daraja ta rijalun na sahih ba li qusurihi anhum dan saboda takaita su gare su fil hibz wal itqan cikin harra kuma da kiyayewa anan gurin wannan ta'arifin da ibnu salah ya kawo Allah mashi rahama idan kun lura cikin muzakkaratul tullab sanatul ula wannan da muka abun nan wannan ta'arifin shine muka kawo dan shi aka tahi akai kuma dauko na Tirmidhi ba bun dauko na Khattabi ba dan saboda an kare magana akan su an musu gyara in kace ka dauko shi abinda zaka dauko sai zama na kuskuren ne ka dauko alhali kuma ga manyan malamai baya sun bayyana cewa ga wanda ake kai kenan kawai ta'arifin hasan akan cewa bambancin shi da sahihi shine kawai wajen quwwatu dabdur rawi karhin harda ta marawaici shine magana wa huwa ma azalika yartafi an hali man yu'd tafarruduhu munkaran kuma duk da haka ya kadaita daga wanda za a ce tafarrudin shi munkar ne in ya kadaita a ce munkar ne ma adamu shuzuz wal illa kuma tare da cewa babu shuzuz cikin shi babu illa shi matanin yace fa haza alaihi mu'akhazat wannan shi ma maganar akwai kamu akan ta ma'ana akwai gyara in malamai sun ce al mu'akhazat yu'khazu alaihi kaza ma'ana kawai akwai gyara akan wannan magana wannan ina ga gyare-gyaren da wuya zan mu shige su dan suna da tsawo nan bayan ya kawo ta'arifin da magabata masu yawa dan saboda al-Imam Zahabi ya yawaita akan shi mun ga sahihi kawai dan abun da ya fada dan shi bai buƙatar dogon bayani bai da matsala amma hasan dake akwai maganganun malamai ana buƙatar tahriril mas'ala a tace abun a daidaita in ya taho nan gurin bai yawaita a ko ina ba kamar yadda ya yawaita akan sha'anin al-Hasan duk cikin anwaqin da ya kawo na ilmul hadis ba inda ya yawaita wadda ta kai ta al-Hasan dan saboda buƙatar haka ya kama ganganun magabata ya gyara ya kama ganganun wancan ya gyara a ƙarshe zan mu ga abin da zai tabbatar mana akan to wannan shine ake cewa ta haƙiƙi a cikin ilimi ba sallamawa ba ga dukkan abin da ka gani kuma ta haƙiƙi shine yana da malaman shi magabata Allah musu rahama Allah ji kansu sun riga sun yi komi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mu dokin sarki yayi mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi